Jami'ar Papa ta dake a wasan Premier League na kasar Ingila mako na biyu a jiya kungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace a gida ta sha kashi a hannun Liverpool da ƙwallo 2-1 idan muka leka kasar Spain ko inda ake fafatawa bangaren wasan La Liga mako na farko na shekarar 2018-2019 kungiyar ƙwallon kafa ta Valencia sun tashi Rangers 1-1 tsakanin su da kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid Atletico Bilbao ko ta sha kashi ne a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta Leganes ko kuma ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Leganes da ƙwallo 2-1 idan muka dawo a bangaren sauran labaran kuwa shugaban kasar Liberia Jujue zai karrama tsohon kocin sa wato Asan Wenger wanda ya yi da babban lambar yabo mafi girma da daraja a kasar Wenger shine dan wasa kuma shine kocin da ya saya Jujue a lokacin yana fafata wasa wanda shi ne kadai dan Afirka wanda ya lashe gasar kyauta ta mafi kyau a ƙwallon kafa a duniya a shekara ta 1988 a lokacin yana kungiyar ƙwallon kafa ta Monaco Wenger yana daga cikin ɗan ko kuma wanda ya jagoranci kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a tsawon shekaru 22 a matsayin kocin ya sayi ɗan wasan ƙwallon kafa ta Afirka da dama a lokacin yana mai horas da kungiyoyin ƙwallon kafa musamman a kungiyar ta Arsenal Jujue ya yi ritaya daga fafatawa a buga wasan ƙwallon kafa a shekara ta 2003 inda ya tunduma harkar siyasa wato a can kasar Liberia ne ya lashe zaben ta a can kasar Liberia ne a shekarar da ta wuce da gagarumin nasara ministan watsa labaran Liberia Igwene Nangbi ya shaida wa manema labarai cewa ana sa ran Wenger zai isa Monrovia babban birnin kasar ranar Asabar domin karɓar lambar yabo da shugaban kasar Liberia Jujue zai mika wa shi iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya